This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sallah. Alheri Grace Abdu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a wannan ranar sallah Laraba 10 ga watan Afrilu shekara ta 2024, da fatar an ga wannan rana lafiya. Kamar yadda muka saba kowace ranar sallah, yau ma za mu jingina shirye-shiryen da muke gabatarwa domin ba 'yan uwa maza da mata a duk faɗin duniya damar sada zumunci. Amma kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da yamma, da fatan an yi sallah lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Kasar Saudiya, inda wurare biyu mafiya tsarki a musulunci suke, ta bayyana yau ranar Laraba a matsayin ranar Idin ƙaramar sallah a ƙarshen azumin watan Ramadan na bana. Ranar ta Idil Fitri, wadda ke nufin lokacin kammala azumin watan Ramadan, na kasancewa ne sakamakon ganin jinjirin sabon watan Shawwal bisa tsarin kalandar musulunci. A kasar ta Saudiya dai ana sa ran shafe kwanaki hudu ana hutun sallah na Idil Fitri ko kuma ƙaramar sallah. A kasar Indonesia, mai yawan da tafi kowace ƙasa a duniya yawan musulmi da adadin su ya kai miliyan 220, ana kiran bikin sallah ƙaramar ne da sunan Lebaran. An kiyasta 'yan ƙasar ta Indonesia su miliyan 193 za su yi tafiya zuwa garuruwansu daban-daban a cikin ƙasar domin shafa mako guda tare da iyalansu a lokacin na bikin sallah ƙarama. Tururo da 'yan ƙasar kan yi wajen fita daga babban birnin ƙasar Jakarta kan haifar da jerin gwanon ababen hawa na tsawon sa'o'i, musamman ma a yankin tsibirin Java. A ran Talata ne Amurka ta matsawa Hamas da ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila da zai dakatar da yakin da ake yi a Gaza na tsawon makonni 6. Hakan zai yi kuma hada da sakin wasu daga cikin mutane 100 ko kuma wani adadi mai kama da haka, inda ita ma Isra'ila za ta musanya da sakin ɗaruruwan Falastinawa da ta ɗaure. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaida manema labarai cewa wannan wata yarjejeniya ce mai matukar muhimmanci da aka gabatarwa da Hamas a makon jiya a birnin Alkahira, da ya kamata ta amince da ita. Blinken ya ce yanzu dai dabara ta rage ga Hamas, duniya kuma tana kallon abin da za ta yi. A ranar Talata ne shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya buƙaci Donald Trump, da ake kyautata zaton zai samu tikitin tsayawa takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican da ya ziyarci ƙasar Ukraine. Shugaban ƙasar ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafar yaɗa labaran Excel Springer cewa yana son jin ƙudurin da Trump ke da shi na ganin an kawo ƙarshen yaƙin da ake tsakanin Ukraine ɗin da Rasha. To sai dai duk da haka, Zelensky ya ce ba shi da ra'ayi akan ƙudurin Trump na cewa yakin zai ƙare ne kawai idan Ukraine ɗin ta haƙura da wani yanki na ƙasarta. Zelensky ya ƙara da cewa idan dai batun na ya miƙa wani yanki na ƙasar shi ne, to da sake ya ce muna buƙatar ƙwaƙwaran ƙuduri ne saboda rayuwar mutane na cikin garari. Dakaran Amurka sun faɗa a ranar Talata cewa sun danƙa wasu jerin ƙananan makamai da alburusai ga Ukraine da suka kwace daga dakarun Farisa, wato Iran, a yayin da suke ƙoƙarin miƙa su ga mayakan Hutu da Tehran ke marawa baya a Yemen. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata ne iyayen wani yaro wanda ya shiga makaranta da ƙaramar bindiga hannu ya kashe 'yan ajinsu su huɗu a shekarar 2021 suka gamu da ɗaurin aƙalla shekaru 10 a gidan kaso kowannensu sakamakon gazawarsu na ɗaukar matakan hana afkuwar wannan mummunan lamari. Jennifer da James Cromley, da aka yi wa shari'a a lokuta daban-daban a farkon wannan shekara, an samu kowannensu da laifin kisa sakamakon mutuwar da ɗansu mai shekaru 15 ya haifar a makarantar da yake a Oxford ta jihar Michigan. Baya ga waɗanda suka mutu, wasu mutum 7 sun samu rauni. Iyalan dai su ne iyaye na farko a faɗin Amurka da aka taɓa hukuntawa sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da ɗansu ya yi. A ƙarshen shekarar da ta gabata ne Cromley, mai shekaru 17 a duniya, ya gamu da ɗaurin rai da rai a gidan kaso bayan ya amsa laifinsa kan tuhume-tuhume har 24 da wato da suka haɗa da kisan kai. Sojojin Amurka sun sanar da lalata wani jirgin ruwan harba makamai masu linzami ƙirar ballistic da mayakan Hutu da Yemen suka harba, da ya kai kaici jiragen ruwan da ke kan ruwan kogin Aden. Rundunar tsakiya ta dakaran Amurka CENTCOM ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ana kyautata zaton makamai masu linzamin sun hari wani jirgin ruwan daukar manyan kaya ne mallakar Amurka MV Yorktown da dakarun ruwan Amurka kewa rakiya. An kuma yanke hukuncin cewa harin wata babbar barazana ce ga jiragen haɗin gwiwa na Amurka da na 'yan kasuwa da ke bin yankin, cewar CENTCOM. Amurkan dai na jagorantar wani aikin haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin kare babbar hanyar da jiragen ruwa ke bi a yankin Gulf na Aden da Bahar Maliya daga har-haren Houthi da ke yamin waɗanda Iran ke marawa baya.
To a gaida Hawa'u, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga babaya ku makeri da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho muyi sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid.
Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid.
Assalamu alaikum masu sauraro. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku tare da muku barka da la'asariya da fatan an yi sallar Idi lafiya. Allah karbi ibadun mu amin summa amin ya kuma maimaita mana.
Sallar Eid, yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho muyi sallar Eid.
Ya ku jama'a, a wannan lokaci zamu ci gaba da shirin mu na musamman ne na gaishe-gaishen sallah daga bakin ƴan uwa da abokan arziki mazauna kasashen duniya.
Assalamu alaikum, ni ne Abdulhalim da ke zama a Washington State. Na yi magai sun barka da sallah zuwa ga iyayena da ke Ghana, Mabila da Mabarwa, Masana, Hajiya Ayi, Hajiya Kande, Marukaiya, Uncle Haruna da family, da yayanina kuma da ke Ghana, Sister Handala, Sister Mariam da Brahma Muhammad, Sister Aisha da sauran yayanina su Mr. Bawa, Mainman, da Nuruddin, da Mubarak, da Shakur, da Isa, da Aminu, da Yasir, da Hajara, da Kabiru, da Kowa, da Kowa, wanda bai na kira wasu ka su babu kankani, da Brahma mu, da Kowa, da Kowa na gaishe ku. Yan Najeriya kuma mutane da ke wurin Alhaji Tijjani, Hajiya Inna, da Jami, da Umma, da Uncle Mamuwa, da sauran family duka, wannan bayyana ke su nasu duka. Ina gaishe ku, ina muku barka da sallah, Allah ya kai mu sabon shekara, Allah ya mutu muna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Fauziya, gidan mamman Kituwa Kumasi, ina da zama daga Nanga, London. Na yi madangi na duka barka da sallah, dangin zuriyan Kituwa duka ina musu barka da sallah. Ina gaida baba nina Amina, ina gaida baba nina Lahadi, ina gaida sister Talle, ina gaida Ajiya Rakiya, ina gaida Ajiya Mwada, ina gaida kanina Halidu, ina gaida Ummu Faila, ina gaida Maimuna January, ina gaida Anti tata, ina gaida Boya, ina gaida babana baba Dallami, ina mai barka da sallah. Ina gaida kuma mutanen Yalwa duka ina musu barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah kai mu badin badada. Ina gaida Alhaji Aminu, mijin Ajiya Rakiya yayana daga America, New York. Ina gaida yaro na kuma Anes, ina mai barka da sallah da shi da aminan shi da Mannan yana American New York, su duka ina musu barka da sallah. Da Alhaji Lawan daga America, su ma ina musu barka da sallah. Da kai baban makeri da kanka ina maka barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah kai mu badin badada. Ina gaida kuma familin gidan iyaye na duka ina musu barka da sallah. Wayne Scorus kuma Allah ya ji kansu. Ina gaida ummana Amai, ina gaida ummana Zina, ina gaida Jauhara, ina gaida Sadiya, ina gaida Autan Muramatu, ina gaida Mansura, ina gaida baba na Adiza, ita kuma tana zama daga America, ina gaida kanina Alhaji Ofa da matan shi da yaran shi duka. Ina gaishe su suna Georgia, ina musu gaisuwa barka da sallah. Allah kai mu badin badada. ina gaida Shams Alhaji Shamsu deputy limami sojoji ina mai barka da sallah ina gaida Shehu Iliyasu gidan Wangarawa ina mai barka da sallah Allah kai mu badin badada ina gaida Abibu Alhaji Abibu kanin Malam Iliya shi ma da matan shi da yaran shi suna America New York ina musu barka da sallah ina gaida Sister Tuni ina gaida Sister Aisha ina gaida jika na mahajara ina gaida jika na mardiya to yan uwaye wannan na manta sannan yan uwaye na kuma daga Najeriya ina gaida Amadu ina gaida Ali ina gaida Fatuma ina gaida Halima da sauran yan uwa da suka yi wurin kaman kananan da ban san su ba su ma ina gaida su Allah kai mu sabon shekara mu ga sallah mai yawa ba mu lafiya da abin da lafiya da ci ya sha Allahumma amin assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder a kasuwar kawo Kaduna Nigeria to alhamdulillahi 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 baba ya kuma makeri muni kowa da kowa fatan alkhairi na barka da sallah yau take sallah ya take idi muni kowa da kowa fatan alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya maimaita mana za mu miƙa gaisuwar sallar mu ga al'umma ƴan uwa da abokan arziki wanda suka samu sallar idi yau Allah subhanahu wataala ya karbe ibadun mu kuma Allah ya maimaita mana da farko zan yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Malam Ali Mustapha Sokoto sai kuma kai bai babu ya kuma makiri ne maka fatan alkhairi da fatan kai sallah lafiya akwai Hajiya Hauwa Sharif akwai ina jinjina ga Maryam Dauda da shauran Sarfila Hashim Gumal da shauran abokan ayyukan ku gaba ɗaya ne musu fatan alkhairi in na dawo gida Najeriya ina gaisuwa jinjina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin Kano Aminu mai martaba Amina Ado Bayero zan zo kasar Zazzau zan yi gaisuwa ga sarkin Zazzau Ahmad Muhammad Nuba Malli Allah ya sa an yi sallah lafiya idan kuma na gunduma ta ta kawo zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba dan makoyan Zazzau hakimin kawo dai kuma ina gaisuwa ga sarkin Garo magajin garin Garo Alhaji Yusuf ne Garo daga nan kuma zan dawo zai da abokan mu na gwagwarmaya zan yi gaisuwa ta musamman ga Murtala Abu Daru Gasa akwai kuma Malam Ibrahim mai gode a garin mai gode a ke garin Gimba da ke jihar Niger ina gaisuwa ta musamman ga Imam gaisuwa ta musamman ga Alhaji Najib Tsafe shugaban majalisar nasiha ta jihar Kaduna godiya ta musamman ga jinjina ga sanatan mu ta tsakiya Kaduna Central sanata Lawal Adamu Usman Mustala godiya ta musamman ga shi kan shi Honorable Suleiman Kansila Matawalan Kurmin Mashi ina gaisuwa ga Yusuf Albishira Karaye Alhaji Yusuf Amfani Communication ina gaisuwa ta musamman ga Dauda Manyu Kajuru akwai Adamu Jeje da kamfanin Fatejaji gaisuwa ta musamman ga Murtala Chofin da Rais da shauran ɗan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu damar faɗa su a wannan lokaci ba ina godiya da wannan dama da aka bani Allah ya maimaita mana baɗin 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 baɗaɗa Allah ya kai mu ta shekara 150 nan gaba ƙarshe ne muku fatan alkhairi na gode Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya.
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Bayan mun shakata, bari mu ci gaba da kawo muku sakonnin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina Alhaji Abdullahi Bature, Alhaji Manfaila na North America. To muna gaishen safiyar sallah ne ga masu gidanmu da muke girmama su, su Alhaji Sani Shaibu da Martaba da abokanansa da kuma nan zuwa wurin sarkin noma idan sha su Alhaji Basu, Alhaji Abubakar Ala da sauran jama'anmu. Su da muke tare da su a nan marka da su farkin ta asabe da su farka babale da su dallame mai guda dukkan jama'an mu dan Allah wanda ke kai hakuri zai so Allah muka cire muka je can ɗan uwanmu na Ghana Maisara Sarki Umar Faruk muna mai gaishuwan sallah tashi ke Abdul Wadud namu da Alhaji Hussein Haruna Afa da Malam Yaji da sauran jama'a mu duk wanda suke gane muna musu gaishuwan sallah ne har wa yau muna da ƴan uwa nan da muke gaida su kamar su Jabo da su Malam Garba Alarama da su nan da Imam Muliyu Fami Agege da Malam Haris da sauran jama'a makamance su don Allah muna musu gaishuwan sallah Allah maimaita mu Allah kawo na baki.
Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Said na mai kosa kon barka sallah ta ne daga nan kasar Singapore na yi wa al'ummar musulmi barka da sallah suke duk faɗin duniya musamman mama na da take Nigeria Kano da baba na shi ma da yake can da yayye na da duk suke zaune a nan garin Kano Nigeria sannan kuma ina karamika sakon barka sallah ta da yayana da yake America da kuma din da yake Malaysia Allah maimaita mana nagode.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Fatima Sayyid Khalid. Ina yi wa dukkan al'umma musulmi barka da sallah sannan ina yi wa babana da mamana da suke a Nigeria barka da sallah da kuma ƴan uwana baki daya. Daga ƙarshe ina miƙa gaisuwata musamman ga babban yayyen mutar da iyalinsa baki daya. Wannan shine sakon gaisuwata ta barka da sallah.
Assalamu alaikum. Sunana Maryam Abbas. Ni mazauniyar kasar Morocco ne. Ina miƙa sakon barka da sallah zuwa ga iyayena, Malam Abbas Garba da mamana Hajiya Fatima Muhammad da ƴan uwana yayuna da ƙannina, Yaya Ahmad, Yaya Muhammad da Khadija. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da ƙawayena Lantana Lami da Baraka. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da ma al'umma musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum.
kada manta wannan shiri ne na gaishe-gaishen sallah daga fadin duniya kuma da fatan kuna jin dadin wannan shiri.
Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Idris, mazauni kasar Angola. Ina miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma ƴan uwana yayuna da kannina Sadiq, Isma'il, Fatima da Rashida. Kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina Habib, Abubakar da kuma sarki. Kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma budurwata Ummi, ke ma ina taya ki murnan barka da sallah da kuma makwabcina Malam Audu mai gyaran radio, kai ma ina maka fatan barka da sallah. Daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki da. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Abdul Halim Muhammad Chinedi, mazaunin kasar Jordan. Ina miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Sanato Muhammad Muhammad da mamana Hajiya Aisha Muhammad da ƴan uwana Farhan, Nabiha, Kubra, Arfad da Sudais. Da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya da abokaina Nuruddin, Hamsix da Ayman. Kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma makwabtana Asad mai canjin dollar da kuma Faisal Real Estate da kuma bestina ban manta da ke ba Ilham Sarki. Kuma ina cewa ku murnan barka da sallah. Allah ya sa an yi sallah a sa'a. Allah ya maimaita mana cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Amin. Ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa ƙasar mu addu'a, wato Nigeria. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma sauƙin rayuwa. Amin ya Allah. Daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya, da miƙa godiya ta musamman ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka bisa ƙoƙari da hidima da kuke yi a koyaushe. Assalamu alaikum.
Zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC.
Assalamu alaikum. Barkamu da sallah, barkamu da isa Ni ce Hajiya Ramatu International daga nan London da ke yi ma ma'aikatan VOA Voice of America Hausa section na yi ma ma'aikatan duka barka da salla da kuma masu sauraron mu duka na muku barka da salla. Allah mamaita muna musamman babban yayana Alhaji Ali Baba wazirin sarkin Amino of America na maka barka da salla da kuma yayana Alhaji Kado daga nan UK na maka barka da salla. Gimbiyan mata da fatan an sharuwa lafiya. Ya kafefe AEB na maka barka da salla. Sheleka Nigeria Inyiwa babana Honorable Hamidu Sidi Ali da majidadin Sharifai Alhaji Dan Jumma na muku barka da salla. Da fatan an sharuwa lafiya. Sheleka Ghana Inyiwa magajiyar Hausawa Hajiyawa mai zango barka da salla. Da kuma yayana Hajiya Mami daga Madina da fatan an sharuwa lafiya. Da kuma yayana Hajiyawa Bogiya daga Kumasi da fatan dai dukan mu dai mun sharuwa lami lafiya. Allah mamaita muna, Allah kai mu badin badada. Da kai da kanka Baba Makeri the Voice of America da kai shi muna maka barka da salla. Da magajiyar Nufawa Hajiya Jara na yi mai kowa da kowa musulman duniya gabaki daya na muku barka da salla. Allah mamaita muna.
Daga Alam Hassan je makaranta ilimin zamani dana addini yana da amfani a gare mu abin mutum sai duniya
sauraro da haka dai muka kawo karshen shirin gaisuwar sallah daga fadin duniya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Muna yi ma dukkan musulmin duniya barka da sallah. Allah kai mu na badin badada. Wassalamu.
A gai da baba. Shirin namu kenan a wannan zango sai kuma ku tare mu da karfe 9:30 na dare agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, karfe 8:30 agogon Ghana lokacin da za mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin ci gaba da sada zumunci, ko kuma ku aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafin mu na internet voahausa.com. yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto labarai da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni alheri ke cewa a yi bukukuwan sallah lafiya da alheri.